Sashen Hausar muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku zaɓin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makon. Ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin Prime Minister Abdullah Hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba. Daruruwan mutane sun yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha.
Karin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa an shiga kwana na hudu na aikin ceto bayan rugujewar dogon gini a Lagos.
Wanda aka sama da rai dai ya yi tsawon kwana kamar mun fitar da rai a lataka. Don ana kyautata zaton ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku inda ba ci ba sha.
A daidai lokacin da makomar kudirin cin gashin kan ƙananan hukumomi ke hannun majalisun dokoki na jiha. Kowace irin rawa za su iya takawa?
Jihar Kano ita ce jiha guda ɗaya tilo da ta shigo da ƙananan hukumominta take amfani da su wajen harkar tsaro.
Haka kuma za a ji cewa 'yan sanda a jihar Filato sun cafke wani matashi da ya yi ƙaryar da za ta iya kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. 'Yan bindigar sun sace ma'aikatan jami'ar ta Abuja su hudu da kuma 'ya'yansu biyu ranar Talatar da ta gabata. Abin da ya sa aka kafa ƙarin wuraren bincike na soja da 'yan sanda a ciki da kewayen birnin. Tun a ƙarshen shekarar da ta gabata, gaggan 'yan bindiga suka kaddamar da sace-sacen jama'a daga makarantu tare da kai munanan hare-hare a kan ƙauyuka galibi a arewa maso yammacin ƙasar don karɓar kuɗin fansa. Ana kallon birnin Abuja da kewaye da ke da hanyoyi masu kyau da ababen more rayuwa fiye da sauran wurare a Najeriya a matsayin wurin da ya fi tsaro a ƙasar. Ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin Prime Minister Abdullah Hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da Hamdok a jiya Alhamis, yayin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin. Wata majiyar kuma ta ce ta yiwu mahukuntan Sudan su kafa wani sabon kwamitin mulki mai mambobi 14 nan ba da dadewa ba a matsayin matakin farko na sojojin na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. A alama ta baya-baya ta ƙarin matsin lambar daga ƙasashe, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi magana da shugaban sojojin Sudan Abdel Fattah al-Burhan a jiya Alhamis. Ya kuma roƙe shi da ya maido da bin kundin tsarin mulki da shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa. A wata tattaunawa ta waya a jiya Alhamis da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, al-Burhan ya amince da buƙatar kafa gwamnati cikin sauri a cewar ofishin al-Burhan ɗin. Daruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin kasar suka fara arangama da dakaru a yankin Tigray. Muryar Amurka ta kiyasta cewa daruruwan mutane ne suka tattaru don yin zanga-zangar lumana da 'yan kabilar Tigray da ke zama a kewayen birnin Washington suka shirya. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga ginin Majalisar Dokoki zuwa cibiyar raya kasa da kasa ta Amurka. Daga nan suka nufi ma'aikatar harkokin waje, inda wani jami'in harkokin waje na Amurka ya gana da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar a wajen ginin. Nan take dai babu wanda ya san abin da suka tattauna. Jami'in dai ya ki yayi magana da muryar Amurka. Masu zanga-zangar sun yi tarera waƙoƙi tare da ɗaukar alluna da ke ɗauke da rubuce-rubucen zargin gwamnatin Habasha da aikata kisan ƙare dangi kan jama'ar yankin Tigray da kuma jefa su cikin bala'in yunwa. Mesfin Reda, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar, ya faɗawa muryar Amurka cewa yana da 'yan uwa a yankin na Tigray.
Kafin mu sake da labarai zamu leƙa Najeriya inda aka shiga yini na hudu na aikin ceton waɗanda ke da sauran kwanaki a ginin da ya ruguje a Lagos. Yanzu an samu garawaki 40 da suka adu na mallakin ginin mai hawa 21 Mr. Femi Foursquare. Haka kuma gwamnatin Lagos ta iya na zaman makoki na kwanaki uku domin alhinin waɗanda suka rasu. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Bayan ayyana kwanaki uku na zaman makoki da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya yi, har ila yau gwamnan ya kaddamar da kwamitin mutum shida da zai gudanar da bincike game da musabbabin hurgujen wannan bene mai hawa 21 wanda ya faru a layin Jihar da ke angon Ikoyi a birnin Lagos. Kawo yanzu dai mamallakin wannan gida Mr. Femi Osibona yana cikin gawawwakin da aka tono a jiya wanda ya kai ga adadin gawawwakin da aka tono a burabuzan wannan gini ya kai ga 40 kenan, inda kuma wayanda aka ceto da ransu suke a guda 9. A jawabin sa ga yan uwa da abokan arzika da ke ci gaba da tsamayen ganin yan uwansu an fito da su daga wannan gini, gwamnatin jihar Babajide Sanwo-Olu ya yi kira gare su da su ci gaba da hakuri, kuma gwamnatin tana iya bakin kokarinta na ganin komai ya tafi kamar yadda ya kamata.
You know, professional misconduct here, in my view, right, which I believe the panel has, we've given them an assignment in which they will get, you know, to the root of it.
A hirar da na yi da babban jami'in hukumar kula da ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA Alhaji Bashir Idris Garga ya tabbata min kokarin da hukumar NEMA ke yi na ganin cewa an kammala wannan aiki na zakulo mutanen da wannan gini ya rubuta, sai dai kuma ya bayyana shakkun cewa za a iya samun wani dare bayan da aka shafe kwanaki uku.
Wanda aka sama da rai dai yayi tsawon kwana kamar mun fitar da rai Allah saka, don ana kyautata da don ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku inda ba ci ba sha.
A waje daya kuma wani attarugu jiri mamallakin kamfanin motocin Elizade da kuma jami'ar Elizade Chief Michael Adeojo ya musanta rahotannin kanzon kurege da ake bazawa a wasu kafofin sadarwa na zamani cewa wannan fili da aka gina wannan gida da ya rushe mai hawa 21 mallakin mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo ne. Chief Michael Adeojo a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai ya bayyana cewa bai sayarwa mataimakin shugaban kasa wannan fili ba, hasali ma dai filin da ake magana mallakin sa yana kusa ne da filin da ginin mai hawa 21 ya ruguje, kuma har yanzu filin mallakan sa ne kuma ba shi da niyyar sayar ma kowa, don haka mutane su watsi da rade-raden da ake bazawa ta kafofin sada zumunta cewa filin mallakan mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo ne. Kawo yanzu dai gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa iyalai 19 ne kadai suka bayyana cewa wasu ƴan uwansu da ke aiki a wannan bene mai hawa 21 sun bace wanda har yanzu ba su gansu ba. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya.
Amurka ta yi kira ga China akan kada ta takaitawa ƴan jarida da za su ba da rahoto akan wasannin Olympics na hunturu da za a yi a Beijing a shekara mai zuwa, damar zuwa wurin wasan da kuma zarga-zarga. A wannan makon ne kungiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa ta China ta faɗi cewa ta damu game da yadda masu shirya wasan na 420 ba sa fayyace abubuwa. ƴan gwagwarmaya na yin kira ga Amurka da ta sa a yi watsi da zuwa wasannin ko ta hana jama'anta zuwa saboda yadda China ta yi wa ƴan ƙabilar Uyghur da wasu tsirarin musulmai a arewa maso yammacin China, abinda Amurka ta ce hakan ya nuna an aikata laifin keta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi. China dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen. Wuraren zama sun cika makil da jama'a a wurin wasan kwallon baseball a Koriya ta Kudu kamar yadda ake yi kafin annobar COVID-19. ƴan kallo kuma na shan barasa tare da cin soyayyar kaza, za su iya tafa hannuwansu su buga kafarsu don nuna goyon bayansu ga ƴan wasan. Amma abinda ba za su iya yi ba a yanzu shine rera waƙoƙin gasa ko yin ihu, wani abu da aka san ƴan kallon kwallon wasan baseball a Koriya ta Kudu da yi. Idan aka yi ihu sosai, kwayar cutar na iya zirarewa ta takunkuman rufe hanci da baki. Abinda Prime Minister Kim Bukiam ya faɗa kenan a lokacin da yake yin kira ga masoya kallon wasan a wani shiri ta rediyo a wannan makon. Bayan da aka ga 'yan kallo da yawa suna nuna goyon baya sosai ta yadda suke magana a lokacin da wasan ya yi zafi sosai.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da makon kudurin doka baiwa ƙananan hukumomin Najeriya 'yancin cin gashin kai ta koma hannun majalisun dokoki na jihohi, kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin ƙasar wato Niligi ta ce yanzu ta karkata alaƙar ta ga majalisun dokokin na jihohi domin ganin yadda za su kada ƙuri'a akan kudirin. Wannan batu da masu sauran muhimman batutuwa da suka haɗa da rawar da ƙananan hukumomi ke taka game da sha'anin tsaro a Najeriya na cikin al'amarin da taron kwamitin zartarwa na ƙungiyar ya tattauna a kai wanda ya gudana a Kano. Kwamar Abdullahi Muhammad Gwaro shi ne shugaban reshin jihar Kano na ƙungiyar, kuma ya yi wa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ƙarin bayani.
Wannan cin gashin kai, kamar yadda ka sani, muna neman sa ne akan abubuwa guda uku ko hudu. Na farko, muna son ƙananan hukumomi su samu cin gashin kansu, 'yancin cin gashin kansu, musamman akan harkar zaɓe da ake gudanarwa. Tunda zaɓe yanzu yana hannun gwamnatocin jihohi na ƙananan hukumomi, za a yi hukumar zaɓe ta jiha, ita za ta je ta yi zaɓe, za ta yi yanda take so. To wannan dalilin yasa muke son yanda ake zaɓen shugaban ƙasa, ake zaɓen 'yan majalisa na tarayya, ake zaɓen gwamnoni, ake zaben 'yan majalisu na jihohi, to su ma ƙananan hukumomi a ba su 'yancin gashin kansu, a yi musu irin wannan zaben a ban mutane su zo su yi zaben su. Taimakon da muke so mu yi wa gwamnoni shine wancan zargin da ake musu a daina, a bar hukumar zabe ta ƙasa yanda take gudanar da zaben, ko ina ta zo ta gudanar da ƙananan hukumomi. Kaga ba wanda zai zargi wa'ancan, duk abin da al'umma suka gani su suka kawo wa kansu. Yanzu harkar tsaron nan kawai da ake fama da ita a isi dan adam ya ce a bawa ƙananan hukumomi, domin daga ƙaramar hukuma abin yake tashi. Duk inda kaji an yi wani satan mutum, ko kaji an kai hari, ko an yi wani abu daga ƙaramar hukuma yake tashi. To da ƙaramar hukuma tana da yanda za ta yi, ana tashin guda ɗaya sai ta daƙile. Da ta daƙile daga nan gurin ba za ka sake jin sa. Jihar Kano ita ce jiha guda ɗaya tilo da ta shigo da ƙananan hukumominta take amfani da su wajen harkar tsaro, wanda ita kaɗai ce take da kusan kambu a yanzu na duk irin wannan na abubuwan harkar tsaro suna da sauki a jihar Kano.
Batuncan na yanci, yayin da kake cewa an yi tagomashi a Kano, har yanzu akwai masu korafin cewa shugabannin ƙananan hukumomi a Kanan ma da kake faɗa an shaƙe musu wuya, ba a sakan musu mara su yi aiki yadda ya kamata.
Watan abin da yake faruwa shine wannan shaƙe wuya ta ƙananan hukumomi, kundin tsarin mulki ne ya maida ƙananan hukumomi zakaru ba sa cara. Zakaru ba sa cara, kaga ya sa wani tarnaki da ƙaramar hukuma ba za ta iya yin motsi ba sai an yi wani abu. Ɗaya daga ciki shine da ya tashi kacokan sai ya miƙa wa majalisun jihohi dama su yi abin da ya shafi ƙananan hukumomi na kuɗi, na gudanar da mulki, na abin nan su yi doka a kai. Saboda haka shi yasa kaga wannan ƙananan hukumomi na wannan jihar abin da suke gudanarwa ya bambanta da ƙananan hukumomi na waccan jihar. Saboda kowace majalisar jiha ita take zama take kallon me ya kamata ta shaƙe, ko ta dan sassauta musu, ko ta saka musu mara.
Amma a kanan akai lokacin tsohon gwamna shekaru, mun ga yadda ƙananan hukumomi ba su yi kuka irin wannan ba.
Majalisar ta shekaru ita ce ta yanzu. Saboda haka yanzu shi sa muke ta ƙoƙarin janyo hankalin 'yan majalisu da su fahimci wannan matsalar ta kundin tsarin mulki ce, ba matsala ce ta wani mutum ɗaya ba, ko matsala ce ta wani. Saboda haka dokar muke so a gyara, in aka gyara ƙananan hukumomi za su samu waraka.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai mu leƙa jihar Filato, inda rundunar 'yan sanda ta musamman STF ta cafke wani matashi da ya yi yunkurin tashi zaune tsaye, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wani matashi matukin keke napep wanda ya yi ƙaryar cewa wasu matasa sun far musu shi da abokansa suka kashe abokan nasu suka tafi da kekensa. Kakakin rundunar tsaron ta STF Manjo Ishaku Takwa da yake faredin matashin mai suna Sani Abdullahi ya ce a ranar Litinin 1 ga wannan wata na Nuwamba ne rundunar ta samu rahoto daga wani mai suna Alhaji Abdulsalam Ibrahim da ke zaune a unguwar Alika Zaure a cikin garin Jos cewa matasan unguwar Jarawa sun kashe Sani Abdullahi suka kuma sace kekensa. Manjo ta kuwa yace bayan sun samu rahoton ne suka shiga bincike a unguwar har zuwa asibitoci ba su samu gawarsa ba. Kwatsam a ranar Laraba sai ga Sani Abdullahi ya bayyana a unguwar Alika Zaure nan da nan sojoji suka cafke shi bayan tuhumarsa ya amsa cewa ya nemi ya sace keke napep din ne da wata Hajiya Amina ta bashi ya rika biyanta.
Wannan iri wannan matsalan da muke samuwa kenan sai kaga yara bata gari su je su hada kan mutane yanzu ya riga ga yan uwansa cewa anguwan Jarawa su sun kashe su sannan kuma in ba dun Allah ya taimaka malamin addinai da kuma shugabannin al'umma in ba dun sun taimaka sun ba matasa hakuri ba kin ga da matasan anguwansa sun je suna tarare hanya su fara kawo abubuwan da zai sa mu sake samun matsala plateau amma Allah da ya kiyaye kuma mun gode an kama shi shi da kansa ya fada cewa ya aikata ba daidai ba.
Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa shi ko Sani Abdullahi wanda ya bayyana nadamarsa da ƙaryar da ya zuga ya shawarci ƴan uwansa matasa ne da su kaucewa matakin da zai janyo tashin hankali.
To me kai aka kawo kana?
Ai abinda ne shi na kira gida na ce musu stand da addu'a muna tafani da aboki na an buge shi an kai saurani kadai sai na kashe wayana saboda na samu na gudu da keken saboda anguwan muna yawan shiga haka mu jami'a kokoi a kwanakin baya haka.
Me sana'anka?
Na buga bol kuma ina tuki kike na pep.
Kana ga abinda kai ba kai tunanin cewa zai ta da hargitsi a cikin jihar Plateau ba?
Lokacin da abin ya faru bin tunanin haka ba saboda bin tunanin ita da na faɗa mata za ta faɗa wa mutane akan abin haka ba tunda ya ta ce.
To me zaka ce ma matasa musamman irin ka?
Abinda nace matasa na jihar Plateau gaba daya shine ni kiyaye ka kwaya aikata irin abin da na aikata shine na farko abin da na fara aikata a rayuwa na ban taba shiga nan hukuma ba duk wanda ya aikata shi ina roƙon kowa da kowa da ke cikin jihar Plateau da matasa da ƴan uwana da abokai na kowa ya haƙuri mu zauna lafiya.
To amma wani hukunci kake so a yi maka?
Ina so gwamnati ta duba ta gani ni matashi ne kuma ta duba iyaye na idan halin da za su shiga da mahaifi na ni kadai ne a gaban su nake ciyar da su sai na fita nake samuwa nake ciyar da su ina so ta duba alfarma ta mun alfarma iya inda za ta iya amma dan Allah dan annabi kar a ce za ka kashe ni dan Allah dan annabi.
Rundunar tsaron da ita ce za ta ta sakeyar matashin zuwa wurin hukumomin da za su dau matakin hukunci a kansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka wannan mako zai nazari ne kan zaben gwamnoni da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey, inda Virginia ya Republican suka karbe mulki yayin da a New Jersey gwamnan jihar wanda dan Democrat ne da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da kyar, abinda wasu masu shari ke ganin alama ce da ke nuna akwai jin aiki a gaban ƴan Democrat a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi. Ko da yake ƴan Democrat din sun ce suna da ƙwarin gwiwa za su kai ga gaci. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Ta farkon makon nan ne a gudanar da zaɓukan gwamnoni a jihohin Virginia da New Jersey, inda Virginia Glenn Youngkin na jam'iyyar Republican ya samu nasara akan Terry McAuliffe ɗan jam'iyyar Democrat. A jihar New Jersey kuma gwamna Phil Murphy da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da kyar bayan da alƙaluma suka nuna alamun kankan. Waɗannan alamara biyu sun shammaci jam'iyyar ta Democrat, musamman a Virginia inda wannan shine karan farko cikin shekaru goma. da jam'iyyar Republican ta lashe zaɓe a jihar da ɗan takarar da bai taɓa rike wani mukami ba. A nan zababban gwamna Glenn Youngkin kenan yake murnan nasarar da suka samu a zaben wanda aka yi a ranar Talata.
Thank you, New Jersey.
A nan kuma gwamna Phil Murphy na New Jersey kenan yake cewa, "Nagode New Jersey. Nagode da kuka samu kwarin gwiwar sake damƙa mana amana na tsawon wasu shekaru
huɗu. Putting your trust in our team for another four years."
To har zuwa yau, masu fashin baki na ta bayyana ra'ayinsu kan waɗannan zaɓuka guda biyu da aka yi. Waɗanda suke ganin zakaran gwajin dafi ne ga farin jinin gwamnatin Biden. A zaben Virginia ɗan takarar Democrat Terry McAuliffe ya yi kamfen ɗinsa ne ta hanyar danganta abokin hamayyarsa yankin da tsohon shugaba Donald Trump. Ya kuma dogara ne da cewa Joe Biden ya lashe jihar ta Virginia a zaben shugaban ƙasa da maki goma. Sai dai shi kuma yankin na jam'iyyar Republican ya ɗora kamfen ɗinsa ne akan batutuwan da suka shafi haraji, ilimi da kuma matsalan manyan laifuka. Mark Rosell mai fashin baki ne daga Jami'ar George Mason da ke nan Amurka.
The public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington.
Yace yadda mutane ke kallon al'amarin shine, ƴan Democrat da ke da mulki a Washington ba za su iya cika alƙawuran da suka yi ba. Hakan yasa tauraron su ya dishi a idan mutane.
And the Democratic brand is suffering.
To takamaimai shirin shugaba Biden na daidaita al'amura a ƙasar da ya hada da samar da ababen more rayuwa da sauyin yanayi. Wanda zai ci dala trillion 1.75 na daga cikin abubuwan da ƴan jam'iyyar ta Democrat suke tallatawa. Shugaba Biden kenan yake cewa wannan shiri zai rage hauhawar farashin kayayyaki, zai taimaka wajen ƙara albashi, ya kuma samar da damar da za a yi gogayya, tare da samar da ayyukan yi miliyan biyu. To sai dai ƙudurin wannan doka ya makale a majalisar dokoki. Yayin da wasu daga cikin su kansu ƴan Democrat ɗin suka ƙi yin na'am da shi. Su da Republican sun yi nuni da nasarar da suka samu a zaben na Virginia wajen nuna cewa Amurka na adawa da shirin na Biden.
Democrats should listen to the voters. Drop this reckless taxing and spending.
Shugaban marasa rinjaye a majalisar Dattawa Mitch McConnell kenan yake cewa, ya kamata ƴan Democrat su saurari abin da masu zaɓe ke cewa, su yi watsi da wannan batun haraji. Da kashe kuɗaɗe ba gaira ba dalili, saboda Amurka ba su ce suna bukata ba. To sai dai ƴan Democrat sun nace cewa za su cika alƙawuran da suka yi, ciki har da tabbatar da samar da wannan shiri na Biden da ake wa lakabi da Build Back Better. Chuck Schumer shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan.
The challenges American families and workers are facing today are enormous.
Yace irin kalubalen da iyalai da ma'aikata ke fuskanta a yau na da yawa, kuma manufofin da shugaba Biden ya sa a gaba su ne mafita ga walalun da ake sha. Wannan shi ne abin da Amurkawa suke bukata.
It's just what the American people want and what they need.
To a mafi yawan lokuta idan za a yi zaben da ba na gama gari ba, kamar wanda aka yi a jihohin na Virginia da New Jersey, zaben kan zo wa jam'iyya mai mulki a Washington da sarkakiya. Su da ƴan Democrat suke da dangan ƙarin rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa, rinjayen da za su fi mai da hankali wajen ci gaba da ɗorewarsa, domin a lokuta da dama yakan zama wa ɓangaren ƴan hamayya lokacin cin kasuwarsu. Kuma sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Caroline Farasuti da Julie Lefis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo. sai wasu daga cikin sakon da kuma masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
To za mu fara ne da sakon Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers, wanda ya ce muna kira ga al'ummar jihar Anambra cewa su tankade su rereye domin zabar wa jihar kyakkyawar makoma ta hanyar zabar nagartaccen gwamnan da zai sadaukar da kanshi domin yi wa al'umma ayyukan ci gaba. Sai kuma sakon Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi da Hamza Galadima Birnin Kebbi, waɗanda suka ce salamu murya Amurka, a yau muna son ku isan mana da sakon tayin murnar samun yancin kan da malaman nan na Jami'ar Abuja suka yi tare da 'ya'yansu. Muna roƙon mai duka da ya kara sake aukuwar wannan lamari. A ƙarshe muke yaba wa dukkan jami'an tsaron da suka yi ruwa da tsaki wajen ceto rayukan waɗannan malaman da 'ya'yansu. Sai kuma sakon na Mero Umar Makera da yaya Danna Azare, waɗanda suka ce muna jajantawa al'ummar jamhuriyar Nijar kamar da kisan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa mutane 69 a jihar Tilabiri. Muna addu'ar Allah ya ji kansu ya kuma zunar mana da ƙasashen mu lafiya, amin. Sai kuma sakon Iliyasu Ibrahim Katsina da Malam Garba na Hali Kamba Kebbi, waɗanda suka ce muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron arewacin Najeriya domin wannan matsalar ta wuce gaban mai hankali. Shi kuwa Safiyanu Gumel Zangon Daura cewaye assalamu alaikum biyu Hausa. Aika-aikar 'yan bindiga da ke ƙara faɗaɗa arewacin Najeriya hakan abin tashin hankali ne ga al'ummar arewacin ƙasar. Da zullumin rayuwa da fatan gwamnatin Najeriya za ta mai da hankali akan harkokin tsaro tun kafin wankin hula ya kai ku dare.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane 6 da wasu 'yan bindiga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. Ana samun ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin Prime Minister Abdullah Hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulki da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da Hamdok a jiya Alhamis, yayin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin. Ɗaruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin kasar suka fara arangama da dakaru a yankin Tigray.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na darar misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazzy Gresham wadda ta ba da umarni. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.